أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، ya muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi ƙarya, inda muka yi bayanin hakikaninsa da kuma irin haduran da yake dauke da shi cikin bayanai na ayoyin Alkur'ani masu girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mana iyalan gidansa tsarkaka. Hakanan kuma mun yi bayani dangane da abin da ya shahi nau'o'in ƙarya, inda muka yi bayanin mafi munin nau'in na ƙarya wanda Allah subhanahu wataala yakan hukuba akan shi. Mun ga haka a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka. Insha Allah, cikin wannan darasin zamu yi bayani dangane da kararan da karerakin da suka kasance sun halasta. Wato, kamar yadda yake ƙarya nau'i-nau'i ne, akwai ƙaryan da in ka yi shi hukuncinsa haramun ne, akwai inda ya kasance wajibi ne zamanto kai ƙarya, akwai inda ya kasance kuma ya halatta kai ƙarya. Saboda haka za mu ga duk abin da ya kunshi ire-iren waɗannan anwa ɗin, musamman janibin da kenan ya halatta tsakanin wajibi da kuma abin da ya kasance halascin ƙarya a cikinsa, wanda bai kai martaban kenan wajibci ba, yana da dairin jaye ya kasance mutum ya yi ƙarya a cikinsa, kamar da za mu gani cikin bayanai. Malaman akhlaq suna cewa al-kadhibu haramun, kamar da muka gani a cikin bayanan da suka gabata. Ƙarya dai hukuncinsa haramun ne. Idan mutum ya yi ƙarya ya ambace wani abu saɓani yanda yake, to kawai da gangan, to shikenan ya yi ƙarya. Sawa'an ya kasance cikin al'amari wanda yake kaɗan ne ko al'amari wanda yake da girma ne, ya kasance yana wasa ne ko da gaske yake, inda ya san abin da yake hudin ƙarya ne ya aikata, hakanan haramun ne. Me yasa aka yi shari'ar musulunci ko kuma in ce koyarwa na addinin musulunci ya haramta ƙarya, ya ce aiwatar da shi haramun ne? Lima fihi min ad-darar 'ala al-mukhatab aw 'ala ghayrihi, saboda abin da adda ko cikin shi na cutarwa akan shi wanda ake gaya ma shi ƙaryan, ko kuma akan wani shi wanda zai ji wannan ƙarya ɗin. Lokacin da ka zo kana ma mutum ƙarya, kana gaya masa ƙarya, wanda yake shi ne mukhatab ɗinka, wanda kake mukhataba da shi, wanda kake ma magana, kake bayyana masa wannan ƙarya ɗin, wannan abin zai cutar da shi ta wani hanya, shi ne zai kasance kenan ka sanya shi ya yi itikadi da abin da yake ba gaskiya ba. Zai sababa jahilcin shi wannan mutum, zai sababa ya je ya rattaba asar da nata'ij akan wannan magana ɗin alhali ba gaskiya ba ne. Kenan ta wannan hanya ka cutar da shi. Aw li ijabihi i'tiqad al-mukhatab khilaf al-waqi' fa yasiru sawan li jahlihi, sai zamanto kenan ka sa shi wanda kake gaya ma ƙarya ya i'tiqadi da magana da kake gaya masa alhali sabanin waqi' ne, sabanin gaskiya ne. Wannan kenan zai kasance dalilin jahilcin shi, zamanto ya jahilci abin da kake gaya masa. Wa hadha al-qism ma kaunihi ahwana da ahwana darajat, wannan kashin tare da cewa shine mafi raunin darajoji na ƙarya, wa aqallaha ithman, kuma shine mafi karancanta zunubi, muharramun aidan, shi kankan shi haramun ne. Mun yi bayani dama akan cewa ƙarya zai kasance haramun amma kuma darajojin sun bambanta wannan ƙarya darajar shi misali 50 bisa 100 ne wannan 70 bisa 100 ne wannan 80 bisa 100 ne wannan 90 bisa 100 ne wannan 100 bisa 100 ne darajar shi amma mafi karancin daraja na ƙarya shine ya kasance mutum ka ga mutum wani mutum wanda yake adi ka ga masa wani magana wanda yake sabanin waka ne sai zaman to shi ya da magana da ka ga masa lokaci guda kuma ya rattaba athar akan shi wannan zai sabbaba jahilcin shi saboda haka haramun iz ilqa'u khilaf alwaqi' ala alghayr wa sawabiyatu jahlihi ghayru ja'iz saboda ya kasance mutum ya bayyanar da abin da yake sabanin gaskiya a wurin wani wannan zai sabbaba jahilcin shi wanda kake ga yama saboda kenan bai halatta ba illa annahu idza kana mimma yatawaqqafu alayhi tahsilu maslahatin muhimma sai dai cewa wani lokaci zakai ƙarya amma abin da zai saka kai ƙarya din wata maslaha ce wanda adda koi mai matukan muhimmanci wanda ita za ta sa ya zaman to kai wannan ƙarya hanya a wannan lokacin zai kasance hukuncin irin wannan ƙarya din da bayanan da suka gabata dangane da ƙarya daya an sa shi ne ba zai kasance daya ba kinan walam yumkinu tawassul ilaiha bisidq bai yiwa kenan ka cimma wannan maslaha wadda take da matukan muhimmanci da gaskiya dole sai kai ƙarya anan wurin menene malama akhlaq suka ce zahalat hurmatuhu wartafa ismuhu anan wurin kenan zai kasance haramcin wannan aiki din ya gushe sannan kuma zunubin shi an dauke shi sai kasance kenan babu haramci sannan kuma babu zunubi saboda me saboda wannan maslaha da take da girma wanda adda ko cikin wannan ƙarya din wanda bayan da za a same ta sai ta wannan hanyar ƙarya din fa in kanat al maslahatu mimma yajibu tahsiluha idan ya kasance maslahan wajibi ne ya zaman to an yi tahsilin shi ma'ana wajibi ne ya zaman to an samar da shi ka inqazi muslimin min al qatl wal asr al misali kaman wani musulmi ne yake cikin hadari na kisa ana son a kashe shi ba hanyar da za a bi a ga cewa an kwato shi daga kisa sai hanyar ƙarya anan wurin wajibi ne zaman to an yi ƙarya domin a kwato musulmi domin a ceci ran musulmi anan wurin ƙarya ya halatta ba ya halatta ba ya zama wajibi saboda kima da kun musulmi muhimmanci na jinin musulmi haka nan musulmi ne ka hore suke son su kama ya zaman to sun ribace shi a matsayin bawa gonsu ba hanyar da mutum zai biya ga cewa ya kwato wannan musulmin daga ribata sai ta hanyar ƙarya saboda haka kenan anan wurin ƙarya ya zama wajibi saboda me saboda ƴancin musulmi da kuma mutuncin sa kai zaman to ya hada hannun ka hore aw hifzi irdihi aw malihi almuhtaram haka nan kuma ko kiyaye mutuncin shi musulmi saboda mutuncin shi kuma yana da kima yana da tsada hakanan dukiyar shi yana da girma abin girmamawa ne a cikin shari'a na musulunci a cikin koyarwa na addinin musulunci saboda haka anan wurin wajibi ne zaman to mutun yayi magana koda ko zai ambaci abin da yake ƙarya ne domin ya ga cewa ya kwato mutunci ko kuma dukiya ko kuma rai na wannan musulmin wannan ya zama wajibi yayi haka wa in kanat rajihatan idan ya kasance kuma yin ƙarya din ya kasance wani abu ne wanda yake bai kai darajar wajibci ba abu ne wanda yake rajih yana da rinjaye ya kasance mutun yayi haka ghayra baligatin haddal wujub bai kai kenan haddin wujub ba bai kai matsayin wujubi ba anan wurin falkazibu litahsilha mubahun aw rajihun mithluha anan wurin ƙarya domin samar da wannan al'amarin wannan maslaha din zai kasance kenan ya halatta ko kuma mutum yana da rinjaye kaman yanda wannan maslaha din yake da rinjaye kaman me kenan kal islahi bainan nas kan mutun yana son islahi tsakanin mutane mutane biyu ne daga cikin mu'minai ba su shituwa sun samu matsala tsakanin su kana son ka gyara ka sasanta ka daidaita tsakanin su zaka iya kai ƙarya anan wurin ƙarya yana da rinjaye saboda in ya kasance ba hanyar da zai kasance kai sulhu tsakanin waɗannan mu'minai guda biyu sai ta hanyar ƙarya anan wurin ƙarya yana da rinjaye kenan ya halatta ya zamanto kai anan wurin bai da zunubi anan wurin ba haramun bane wala ghalabati ala al-adu fi al-harb hakanan ana halin yaki musulmi suna son su yi galaba akan kafirai ya halatta sai musu ƙarya domin ya kasance sun yaudare su me yasa saboda shi yaki dama yaudara ne dama yaki yaudara ne saboda kenan ba zai kasance ba irin wannan ƙarya din ya haramta ba zai kasance irin wannan ƙarya din yana da zunubi ba saboda me saboda cikin manfa'a cikin maslaha ne na musulmi wanda yake da matukar muhimmanci wato shine cin nasara na ainihin wata musulmi wa tatib khatir imra'atihi wa istirda'iha hakanan kuma kaman misali a ce mutum yana neman ya dada damar matar shi ranta kuma yana kokarin ganin cewa ya jawo yardanta wannan zai yi mata ƙarya mata alƙawari na ƙarya ko mata magana na ƙarya domin ya dada mata zuciyarta wannan shi ma maslaha ne wanda yake da rinjaye yin ƙarya anan wuri yana da rinjaye kuma ba zulmi bane kuma ba haramun bane saboda haka irin wannan ya halatta an toge shi daga cikin ababen da aka haramta kenan na ƙarya waɗannan da abubuwan da muka ambata ba su shiga a cikin shi وقد وردت الاخبار المتكفره بجواز الكذب اذا توقف عليه تحصيل هذه المقاصد الثلاثه kenan zamu iya ganin akwai riwayoyi da daman gaske wanda suka zo wanda suka nuna kenan halaccin yin ƙarya idan ya kasance waɗannan maslahohi guda uku sun kasance sun samu ba hanyar da mutum zai bi ganin cewa ya samar da su sai ta wannan hanya din na ƙarya wannan ya halatta babu matsala a cikin sa Al-misali zamu iya ganin riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'abucin al-mahajjatul bayda ya ruwaito wannan riwaya din a cikin mujalladi na 5 shahi na 244 haka nan ma'abucin biharul anwar a cikin littafin sa biharul anwar shi ma ya ruwaito wannan hadisin a cikin mujalladi na 72 a cikin shahi na 153 cikin babin ƙarya hadisi na 20 wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana wannan hakika wannan bayanan da muka yi na malaman akhlaq wanda galiban sukan tsamo bayanan da suke ne ta hanyar riwayoyi da kuma ayoyin alkur'ani masu girma to wannan riwaya tana tabbatar da abin da muka bayyana cewa akwai inda ƙarya zai iya kasancewa wajibi akwai inda zai iya kasancewa yana da rinjaye akwai inda zai iya kasancewa ya haramta hadisin yana bayani yana tarkizi ne dangane da wuraren da aka istisna idan gane da abin da ya shahi ƙarya ko da mutum yayi ƙarya irin waɗannan wurare din bai zamanto ba ya haramta an yi rangwame a cikin sa an halatta haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nake cewa lam yurakhis fi shay'in min al-kadhib illa fi salasa Allah subhanahu wataala bai yi rukhsa ba bai yi rangwame ba a cikin wani abu daga cikin abin da ya shahi al'amarin ƙarya sai cikin al'amura guda uku waɗanne ne wannan al'amura guda uku ar-rajulu yaqulu al-qawla yuridu bihi al-islah mutum yaje ya faɗi wani magana tsakanin wasu mutane guda biyu wanda ba su jituwa amma yana nufin yayi islahi ne tsakanin su wannan ya halatta nabiyyu war-rajulu yaqulu al-qawla fi al-harb hakanan mutum da zai faɗi wani magana cikin yaki yace misali adadin musulmi misali kaza ne domin tsoratar da kafirai ko ce musulmi su yi mugun tanadi sun mallaki makamai kaza kaza domin ya zamanto ya razanar da kahore ko domin ko ce musu sun yi nan haka domin ya badda sawunsu hali nan haka suka yi wannan duk ya kasance kenan ya halatta saboda shi yaki dama yaudara ne war na uku kenan war rajulu yuhaddith imra'atahu wal mar'atu tuhaddith zawjaha hakanan namiji ya kasance ya gaya wa matar shi wani magana domin ya dada mata zuciya ko ya mata wani alƙawali alhali bai da niyyar ya zamanto ya cika wannan alƙawali din wannan baya da matsala wannan ba daukan shi ƙarya kun ba da zanubi haka ne ita ma mace bil aks in ta yi mijinta haka ne ba da matsala ba haramun bane kun bai kasance ba zanubi kinan wannan zamu iya gani a bayyane ne cikin wannan hadisai wanda cikin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarara zamu iya ganin halaccin irin wannan ƙarya din da sauransu daga cikin hadisai alal misali akwai shi ma wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yake cewa laysa bi kadhabin man aslaha bayna ithnain fa qala khaira ba makareci bane mutumin da ya kasance yayi ƙarya tsakanin mutum guda biyu domin ya gyara tsakanin su idan ya kasance kenan ya ambaci alkhairi wannan baya da matsala wannan ya halatta wannan yake bance kenan bangare na farko amma hadisin da muka ambata kusan ya game don bangarorin guda uku wanda yake nuna halaccin wannan aiki din wannan kenan a takaice da fatan Allah subhanahu wataala zai sanya mu cikin bayan sa managarta wanda suke kare bakunan su daga miyagun laifuka musamman ƙarya su zulzumce gaskiya da kuma tabbata akan shi da kuma kyawun dabi'u da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin